أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله ذا متاشي حرف النون كراتمنا ونلتاشي نديواني نشيم بروك النصر والرشد والفوز بقرب إمام مل ja'ala kulli wal kanzi shehu radiyallahu ta'ala yace nashimu buruqun nasri nashimu muna hango buruqan nasri wal qiya irin ta nasara war rushdi da shiriya wal fawzi da kuma nasara bi qurbi imami saboda kusantar imami shugabana malja'ala kulli wanda shine mafakar kowa da kowa wal kanzi wanda shine taskar kowa da kowa wal kanzi wanda shine taska asani iza ma jitu ahmad za'iran yidariku bi qarni wa yu'lin lil fawzi asani iza ma jitu ahmad za'iran yidariku bi qarni wa yu'lin li fawzi shaw radiyallahu ta'ala yace asani Allah ya sa iza ma jitu ahmad za'iran idan naje ziyara iza ma jitu lokacin da naje ahmada gurin annabi sallallahu alaihi wasallam za'iran ziyara yudariku qarni Allah ya ce ci karnin da nake ciki bi da ni Allah ya amfani da ni ya zama da ni ne zai amfani wajen ceton wannan karnin nawa wayi ulini li fawzi wayi ulini kuma ya helanta min fawzi cin nasara li a gare ni daga ilani ne shine kamar sanarwa wayi ulilili ya sanar min fawzi cin nasara li gare ni ya zamto ko ina ya zama na ci nasara asani iza ma jitu ahmada za'iran asani Allah ya sa iza ma jitu ahmada lokacin da nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za'iran ziyara yidariku Allah ya ce ci karni karni na bi da ni ya zama da ni zai amfani wajen ceton karni na ya zama ni ne zan zama komanda jagoran gwagwarmayar kwato wa wannan karni na yanci wayi ulili fawzi kuma Allah ya sanar da ya helanta ko ina ta sani fawzi rabu ya tabbata li gare ni ya zamto dai ko ina nasara ta tabbata kuma a fili ataita wa duniyan nasi zulmun wa zulmatun wa harjun wa ma ya'aluhu min aujihir rijzi ataita wa duniyan nasi zulmun wa zulmatun wa harjun wa ma ya'aluhu min aujihir rijzi ataita ya rasulullahi kazo wa duniyan nasi a lokacin duniyar mutane zulmun zalunci yayi yawa wa zulmatun da kuma duhu zulza duhu shine irin na zalunci da kafirci da shirka a sai ta ya rasulullahi kazo wa duniyan nasi a lokacin duniyar mutane zulmun zalunci yayi wa zulmatin da duhu wa harjun ga yaƙe yaƙe wa ma yatluhu da kuma abin da yake biyo wan yakin min aujihir rijzi na fuskoki na arrijzi munanan abubuwa shine dai abubuwa na shirka da ake da zalunci da tamfa-tamfa da tsafa-tsafi hakika rasulullahi kazo lokacin duniya tana cikin wannan yanayi faji'ita limahawil kufri wa zulm fantahat durubul balaya duna darbin wala waqzi faji'itu limahawil kufri shimanan faji'ita ta din kamar ya fi kyau faji'ita ya rasulullahi kazo duniya limahawil kufri dan ka share kafirci wa zulmu a lokacin zalunci fantahat sai ya koru ya bar duniya faji'ita hakika ya rasulullahi kazo limahawil kufri dan ka share kafirci wa zulmi wazulmi shi kuma zalunci fantahat wato shikenan fajita hakika ya rasulullah ka zo limahawil kufr dan ka shafe kafirci wal zulmi da zalunci durubul balaya nau'o'i na da masna masifu durub shine kamar nau'o'i anwa durubul balaya nau'o'i na bala'o'i fantahat sai suka kare duna darbin ba tare da kai duka ba wala wakzi kuma kai mangara ba darbu shine duka wakzu kuma shi ma kamar nau'i ne na duka kamar kace naushi mana show bari a wannan baitin irin show ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya kawar da kafirci da zalunci a dora kasa ba tare da an yi dake ba to an ce wannan baitin kamar yadda naji daga shi Dr. Nazihu Bichi yace show bari yayi wannan baitin ne a halar Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ziyara ne wa annabi sai yake cewa faji'ita hakika ya rasulullahi ka zo limahawil kufri dan ka share kafirci wa zulmi da zalunci fanta durubul balaya nau'in bala'o'i fanta sai suka kau suka kare duna darbin ba tare da kai duka ba wala wakazi ko kai naushi to an ce wani daga cikin shugabannin taliban yana bayan show Ibrahim sai ji wannan magana kaga ai su tunda su mai aka ne ai kamar an soke su kenan ko to shine sai yake cewa haba shehu wannan magana da ka fada ai idan mayakan mu suka ji sai su yi sanyi kesi sanyi kaga shi wannan magana kamar suka ne su a gurin su sai shi bara ya ce ai ba bari na karasa maganar ba fala saifa illa na hawa saifin ka da itada alaina fala narda bidaimin wala bazzi kaji ko fala saifa da nace annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya kawar da kafirci da zalunci a doran kasa ba tare da an yi doke keniya ba tare da an yi sara da takwabi ba in ka dauki darbu ta farko duna darbin ba tare da an yi sara da takwabi ba wala wakazi ko an yi suka da mashi to shi Ibrahim radiyallahu ta'ala sai ce fala saifa wani sai ce to ka ce annabi ya zo ya kawar da kafirci da zalunci a duniya ba tare da an yi sara da takwabi ba ko an yi suka da mashi ba mutum zai faɗa haka ba sai mutum ya ce to tunda ka ce haka to yakin Badar fa ko yakin Uhud fa yakin kazafa sai shawo ya ce fala saifa babu wani takwabi da zaka ga mun daga illa na hawa saifin sai zuwa ga wani takwabi ka dikita da wanda ya mana zalunci in ka ga mun dau takwabi to wani ne ya zalunce mu ka fahimta shine fala saifa ba wani takwabi illa na hawa saifin sai zuwa ga wani takwabi ka dikita da ya zalunci alaina gare mu fala narda bi daimi shawo radiyallahu ta'ala yace fala narda bi daimi ba za mu yadda ta zalunci ba haka kawai musulmi su kwanta musu kafirai su ta ciftan su a fala narda bi daimi ba za mu yadda ta zalunci ba wala bazzi ko kuma kaskantarwa ba ya ana nufin musulmi ba za su yaki ba an kashe maka wani ka bari an kashe maka wani an ce iya guri an kashe ma wani an ce iya guri ai baka shirye zama a duniya ba duk wanda za a masa zalunci bai rama ba to ai bai shirye zama a duniya ba ko ba haka bane shewu yace a falanar da biyo daimi ba za mu yadda da zalunci ba in kafirai suka zo suka taba mu su kashe mana a'a ba za mu yadda da wannan ba wala basi ko ba za mu yadda da kaskantarwa ba a zo a rika taba addinin mu ana zagin addinin mu ana cin mutuncin sa kuma a ce mai hakuri a'a ba zai yi ba kuma alhamdulillah ya wannan zamanin ma mun ga haka ko kafirai duk yadda za su mana a cuce mu a kasa amma in suka taba mana annabi anan kuma babu wata dokar da muke saurare
fa amma hudal hadi wa amma salamuhu wa halatta aqimau da albaguri wal hamzi shaw radiyallahu ta'ala anhu yana gaya mana aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faji'ita limahawil kufri waz zulmi fantahat durubul balaya ko duna darbin wala waqsi to fa amma hudal hadi shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam mai shiriyarwa fa amma sai ta gama ko ina wa amma salamuhu zaman lafiya wa amma shi ma sai gama ko ina at-ta'aki yan uwantaka shine at-ta'aki ta'aki shine yan uwantaka soyayyar juna wahalla sai ta sauka mawdi'al bugbi a bugiran
kiyayya wala hamzi da kuma kyafaci ko a ce yafaci shine zinde annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shimfida musulunci hudal hadi shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma sai ta gama kowa da kowa salamuhu aminci ma wa amma ya gama duniya gaba daya da kuma duniya ai ya ce maka ana ta yaki yaki ko wa harjun wa ma yataluhu min aujihi rajzi to amma sai ya zama shiriya ta gama ko ina aka samu zaman lafiya at-ta'aki yan wantakan juna da soyayyar juna wahalla sai ya sauka mawdu al-bukti amar din da suna kiyayyar juna wanda ake yaki da shi da ba a ga maciji da shi sai gashi ya zama abokan juna ana jin tausayin juna ana rahama wa juna wala hamzi da kuma zinde shine da duk abin da shafi kiyayya da chakalar fada sai gashi musulunci ya sa sun zama ƴan uwan juna kowa yana tausayin kowa kowa yana so makan yana so dan uwansa fiye da abin da yake so makansa wayusiruna ala anfusihim ko walau kana bihim kasasa wa hal tajma'ul ayyamu qauma muhammadin ala hadihi kainas tariha min al-gamzi fa hal tajma'ul ayyamu qauma muhammadin ala hadihi kainas tariha min al-gamzi Shehu radiyallahu ta'ala ya ce fa hal tajma'ul ayyamu shin kwanaki za su hada kan qauma muhammadin mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin ko kwanaki za su hada kan al'ummar musulmi ala hadihi mutane su hada akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam su daina zagin juna da soke soke kai nastariha domin mu huta min al-gamzi daga duke doke kiniya dukan juna wannan yana magana game da kungiyoyin addini ne fa ka fahimta wa na fahimtar sa kaza wa na fahimtar sa akan addini kaza shobara yake cewa to shin mutanen da suke da wannan fahimtar shin za su hade kansu ne guri daya su huta da yakar juna kaji fa har masu ra'ayoyin addini shobe bai bari ba ya za ai a hada kai musulmi da musulmi sabanin da ke wurin ku kai ka dan sassauta naka ka dan shi ma ya sassauta nasa wannan ma ya sako a hada taimaki musulunci gaba daya ka jira yi sho bai fa hal tajma'ul ayyam shin ranaku za su hada qauma muhammadin kan al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadihi su hada kan shiriyar annabi kai nastariha domin mu huta min al-gamzi daga fada da juna al-gamzi shine kamar naushi ko duka amma dai irin sokeke ne da ake suwana sun ce suwana kafirai ne ko suwana sun ce suwana mbida ne to da abin da shobara yake fada shin za a huta za a hada kai a huta da irin wannan jefefeniyar tadawaludiyanul la'inu wa hawlahu abanun sayatihim damarun minal lamakuzi watuhuliku tadawaludiyanul la'inu wa hawlahu abanun sayatihim damarun minal lamakuzi tadawalu diyanu mutumin da ake kiransa diyanu kaji su wanda suka takura musulunci a lokacin shobran ko diyanu mutumin da ake kiransa diyanu allainu wanda yake tsinanne ta tsawala ya tsawaita matuka wajen cutar da addinin musulunci wa haulahu abanu gefansa kuma akwai abanu sayatihim damarun rushewa sayatihim shobara ya ce da sannu za ta zo musu minal makusi daga mai kunyatarwa shine Allah kaji ya kama sunan su ko diyanul la'inu mutumin da ake kiransa diyanu na wanda yake tsinanne ta tsawala ya tsawaita wajen cutar da al'ummar musulmi wa haulahu abanu a gefansa kuma akwai mutum da ake kiransa abanu wadanda suke karfafa shi suke kara zuga shi sayatihim damaru rushewa za ta zo musu minal makuzi daga mai kunyatarwa shine Allah wa tuhliku rijsan wa hawa nixon wa kayiban lahu amalan wal tukuzihi umruhu akzi wa tuhliku rijsan wa hawa nixon wa kayiban lahu amalan wal tukuzihi umruhu akzi kaji shuba shehu radiyallahu ta'ala yace wa tuhlik rijsa Allah ka halakar da wannan mutumin da yake wanda najasa ne Allah ka halakar da wannan najasar, wannan kafiri najasar. Kamar ka tambayeshi wane ne, yace wa huwa Nixon, shine mutum da ake kiransa Nixon. Dr. Nazif Beach yace shugaban kasar America ne na 37 shi Nixon din nan. Shugaban kasar America ne. Kaga shi America ta rade tana yakar musulunci. Shi yace wa tuhli karjisa, Allah ka halakar da wannan mutumin najasar. Nixon wanda ake kiransa Nixon. Kuma shi wannan Nixon din wannan addu'a da Shehu Ibrahim ya masa ta kama shi fa wa kayyiban Allah ka tabar da lahu amalan dukkanin wani burin sa duk burin da ya sinyari Allah ka saka rabin yayi ka tabar da burin sa wal tukuzihi umrahu Allah ka wulakantar da rayuwarsa akzi kana mai wulakantar da shi kaga shi addu'a to yadda Shehu Ibrahim nan ya fada haka yi yana kan mulki fa bai gama mulkin ba yana kan mulki bai gama ba Allah ya walakanta shi ya shirye wasu abubuwa na rashin gaskiya Allah ya tona masa asiri aka kama shi aka kama ƴan sandan da ya shirye wannan rashin gaskiyar da su wasu abubuwa ya shirya na almundana na rashin gaskiya da cin amana dumudumu aka kama shi aka kama wanda ya sa wannan abu da hannunsa ya rubuta takarda yayi rizani ya sauka mulki sau da bar bala'i yana kan shugabancin ba Allah ya tona masa asiri duk abubuwan da ya shirya yana rashin gaskiya aka kama shi aka kama mutanansa da hannunsa yasa takarda ya rubuta ya sauka a mulki haka Allah ya wulakanta shi karshe zo ya mutu kuma na ga maka duk wanda Shehu Ibrahim ne kama sunansa duk sun mutu ko Shehu Ibrahim da ransa da lafiyarsa wannan mutumin ya mutu ai ya mutu a wulakanci mutum yana kan mulki da hannunsa ya rubuta rizani aka wulakantar da shi aka ci mutuncinsa ya mutu a wulakanci cewa yana nan yana gani to ya kake ga shine wa tuhli kurjisan Allah ka halakar da wannan mutumin najasa wa hawa Nixon wanda ake kiransa Nixon wa kayyiban lahu amala Allah ka tabar da dukkanin burinsa wal tukuzihi umrahu na wannan ne badali ne wal tukuzihi Allah ka walakantar da shi umrahu ka walakantar da rayuwarsa akzi kana mai kama shi kana walakantar da shi wa aslihi wulatal muslimina jami'ahum wajazihimu khairal jaza khaira man yajzi wa aslihi wulatal muslimina jami'ahum wajazihimu khairal jaza khaira man yajzi wa aslih wulatal muslimina Allah ka inganta wulatal muslimina shugabannin muslimi Allah ka inganta musulmanin su jami'ahun gaba ɗayan su shugabannin muslimi wanda yake taiwa addu'a nan bakanin addu'o ina shugabannin kafirai ne kuma wanda suka chakali musulunci ai dama a gaba ya gaya maka ba ma ta'addanci fala sayfa illa na husayfin kadita da ko yawa wanda ya taba mutu za mu taba shi to kaje dai wannan yadda aka musu kuma kowa bakar addu'a da aka masa ta kama shi wa asli wulatul muslimina Allah ka inganta lamarin shugabannin musulmi jami'ahun gaba ɗayan su wajazihimu Allah ka saka musu khairal jaza'i mafi alkhairin sakamako khaira mai yajzi yafiyayyen wanda zai saka wa al'umma wa arsil lana nasaran azizan wa tarfa'an binarayatil adalil qaribi lana al-fawzi wa arsil lana nasran azizan wa tarfa'an binarayatil adalil qaribi abal fawzi wa arsil lana nasran azizan wa arsil lana nasran Allah ka aiko mana da nasara azizan nasara mai buwaya wa tarfa'an binarayatil adali Allah ka daukaka mana tuta irin ta adalci alqaribi kuma Allah ka mana haka a kusa ba ya abal fawzi ya abal fawzi mana ya ma'abocin bawo bayin sa rabo alayka salatullahi summa salamuhu abal qasimil mahib dalalati war rijzi alayka salatullahi summa salamuhu abal qasimil mahib dalalati war rijzi alayka salatullahi salatin Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah abal qasimil mahi mana ya abal qasimil mahi ya baban Al-Qasim Al-Mahid Dalalati wanda yake shafa dukkanin bata war rijizi da dukkanin wani datti alayka salatullahi summa salamuhu falawlaka yabdu zullu nafsi kaza ajizi alayka salatullahi summa salamuhu falawlaka yabdu zullu nafsi kaza ajizi alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah falawlaka shau yace falawlaka ya rasulullahi ba dan kai ba zullu nafsi kaskancin raina yabdu da ya bayyana kaza ajizi haka da gajiyawa ta bayyana ba dan kai ba da na bayyana ni mutun ne makaskanci kuma gajiyayye duk abin da ake gani na fawon nan dan na rike ka ne kaji fa falawlaka ya rasulullah ba dan kai ba zullu nafsi kaskancin raina yabdu da ya bayyana kaza ajizi haka gajiyawa ta ma sai ta bayyana an ga ina yi ne kuma na iya saboda na rike ka fa innaka khairul a lamina wa khairu man ilayhi sanam mimuk sirin wa akiramzi fa innaka khairul alamin wa khairu man ilayhi sanam mimuk sirin wa akiramzi fa innaka haqiqa ya rasulullahi khairul alamin kai ne fiyayyen talikai wa khairu man ilayhi sanam kai ne fiyayyen wanda sanan yabo wa khairu kai ne fiyayyen man ilayhi sanam wanda yabo yake zuwa wurin sa duk wanda za a yabe shi to ba kamar ka ba wa khairu man ilayhi sana kai ne fiyayyen wanda yabo yake zuwa gare shi mimma kusirin daga me yawaita yaban wa akiramzi da kuma wanda yake yin nuni da wannan yaban to kai ne fiyayyen wanda za a yi wa irin wannan yaba wa inni muhibbun ka dimun mutahayyizin ila hibzi khairil khalqi mu'tamadi izzi wa inni muhibbun khadimun mutahayyizun ila hizbi khairil khalqi mu'tamadi izzi wa inni muhibbun shehu radiyallahu ta'ala yace wa inni muhibbun haqiqa ni masoyin ka ne ya rasulullah khadim kuma ni mai maka hidima ne mutahayyizun ila hizbi wanda yake mutahayyizun wanda yake tattaruwa ila hizbi khairil khalqi zuwa ga jama'ar fiyayyen halittar Allah mu'tamadi abinda nake dogara da shi izzi shine wannan girman naka ya rasulullah da girman ka nake dogara wa inni muhibbun haqiqa ni masoyi ne khadimun mai maka hidima mutahayyizin wanda ya tattaro jikinsa ila hizbil ka ila hizbi khairil khalqi ya dangana zuwa ga taron jama'ar fiyayyen halittar Allah mu'tamadi abin dogara na izzi shine wannan girman naka ya rasulullah alayhi salatullahi summa salamuhu faminka uraji fil majalati li fawzi alayka salatullahi summa salamuhu faminka uraji fil majalati li fawzi alayhi salatullahi salatan Allah tabbata gare shi summa salamuhu amincin Allah tabbata gare shi faminka ya rasulullahi a gurin ka ne uraji fawzi nake neman rabo fil majalati a cikin dukkanin makewayen rayuwa litawa shine majalat fage na rayuwa ka fahimta fage na ilimi fage na tattalin arziki shine majalat fage din rayuwa fagen siyasa to faminka uraji ya rasulullah a wurin ka nake neman fauzi na samu rabo faminka uraji fauzi a gurin ka nake neman in samu rabo fil majalati a cikin dukkanin fagen rayuwa li ya tabbata gare ni saboda kai alayhi salatullahi summa salamuhu wa azkuru ahbabi ladayka abal izzi alayhi salatullahi summa salamuhu wa azkuru ahbabi ladayka abal izzi alayhi salatullahi salatan Allah tabbata gare shi summa salamuhu amincin Allah tabbata gare shi wa azkuru ahbabi ladayka ya rasulullah ina ta ambatan masoya na a gurin ka abal izzi ya baban girma da daraja kaji wani suya ka taba ji wannan suna abal izzi ya baban girma da daraja shine annabi sallallahu alaihi wasallam jazallahu abdallahi khairan fa innahu hadani fa shaydani bihi lam yanal azzi Shehu radiyallahu ta'ala yace jazallahu Abdullahi, Allah ka saka wa Abdullahi da alkhairi, shine mahaifinsa. Jazallahu Abdullahi, Abdullahi dal din da fata, saboda ai maf'ulin bihi ne ko ku ba ka wani maf'uli ne. Jazallahu Abdullahi akwai bugun da suka yi rufu'a, to da fata har ya fike, wanda bugun sa rufu'a ne ya gyara, ya fata ya fike. Jazallahu Abdullahi, Allah saka wa Abdullahi khairan da alkhairi. Fa innahu, domin shi shiwa Abdullahi hadani, shine ya shiryar da ni. Fa shaydani, shaydanin da yake so ya batar da ni, lam yanal azzi, bai samu damar da zai zabure ni ba ya kai ni bata bihi albarkacin shiryar da shiwa Abdullahi ba. Azza, azzi dinan wacce ta Qur'ani ne, inna arsalna shayadina alal kafirina ta uzzuhumu azza, shine tsakuna da shedan zai zabure kai, tura ka zuwa ga wani wannan. To fa innahu, domin shi shiwa Abdullahi hadani, shine min tarbiya. Fa shaydani, shaydani na wanda yake so ya batar da ni, lam yanal azzi, bai samu damar da zai zabure ni ya ingiza ni zuwa ga sabo ba, bihi albarkacin tarbiyar da shiwa Abdullahi ba, sai zama shaydan bai samu nasara a kaina ba. Wahab li wahab Abdullahi maliki muradahu lada hadratir rabbil maliki wala tukhzi, wahabli wahab abdal maliki muradahu lada hadratir rabbil maliki wala tukhzi, wahabli ya ubangiji kaban, wahab abdal maliki, kaga shi ma da fataha ya fi kyau. Wahab abdal maliki, Allah ka bawa abdal malik muradahu, abin da yake nema, lada hadratir rabbil maliki, a gurin nan lada hadratir rabbi, a halaran nan ta Allah al-maliki mamallaki, wala tukhzi, Allah kada ka kunyata Abdul Malik, shi dai wannan hadimin Shehu Ibrahim din. Wa taksuhu fil fardausi bisundusil ladhi yubahi bihi abaha wa alyan min kazzi, wa taksuhu fil fardausi bisundusil ladhi yubahi biha abaha wal alyan min kazzi, kajifa wa taksuhu, ya Allah ka tufatar da shi Abdul Malik fil firdausi, a cikin aljanna firdausi, bis sundusi, da tufafin nan da ake kira su sundusi, wannan Qur'ani ka min sundusin ko wa istabrak, to Allah ka tufatar da shi bis sundusi, da tufafi na sundus fil Qur'ani fil firdausi, a cikin firdausi. Allazi yubahi bihi, wanda shi wannan Abdul Malik yubahi bihi, zai rika yin ado da wannan tufafi na sundusin a cikin aljanna. Abaha, wanda shine mafi kyau, wa alyana, kuma wanda ya fi taushi, min kazzi, daga kazzi, shi ma nau'i ne na tufafi, na manta sunansa da Hausa, akwai sunan da suke fada, min kazzi daga kazzi. Wa taksuhu, Allah ka tufatar da shi Abdul Malik fil firdaus, a cikin aljanna firdaus, bin sundusi, da tufafi na sundus. Allazi yubahi bihi, wanda zai rika yin ado da shi. Abaha, wanda shi wannan tufafi na sundusin, abaha, shine ya fi kyau, wa alyana, kuma shine ya fi taushi, min kazzi, daga kazzi. Wa kun hisnahu amma ya kafu wa kullahu kaza libnihil mashhuda min gairi ma maizi, wa kun hisnahu amma ya kafu wa kullahu kaza libnihil mashhuda min gairi mamaizi, ka san mutan Najeriya sun samu alkhairi, wannan fa da dan Najeriya ake wannan addu'a, mutana wake na sun ji dadi. Wa kun hisnahu, Allah ka kiyaye Abdul Malik, shine wa kun hisnahu, Allah ka kiyaye, ka kasance mai tsara Abdul Malik, amma ya kahu, daga dukkan abin da yake jin tsoro. Wa kullahu, Allah ka zama gatan sa, kazalibinihi, Allah ka zama haka, ka zama gatan dan sa mashhuda, wanda ake kiran dan nasa mashhuda, Allah ka zama gatan dan sa ma mashhuda, min gairi ma maizi, ba tare da rarrabewa ba. Kaza bintuhu Balqisa ta haya karimatan bi auladiha min duni kadishin wala waqfi, kaza bintuhu Balqisa ta haya karimatan bi auladiha min duni kadishin wala waqfi, kaji shi ko kaza bintuhu haka Allah ka zama gatan yarsa, Balkisa wadda ake kiranta Balkis yar Abdul Malik kenan matarsa kenan to kaza bintuhu Balkisa hakan nan ka zama gatan yarsa Balkis ta haya wannan yarsa sa sai da Balkis ta haya ta rayu karimatan mai karamci wannan ma ta haya ta din da fata yafi akwai bugun da suka ce tuhuya kaga namu suka sa tu ko to da tuhuya ne yada ce karimatun sai zama bira'il lil majhul ta haya wannan sai da Balkisu ta rayu karimatan mai karamci mai girma abad darajawa eh bi auladiha Allah ka zama gatan iyayenta min duni kadishin ba tare da kadishin shine ya guna ba kadishu shine kamar suka min gairi kadishin ba tare da ya guna ba ko suka wala wakzi ko kuma mangari wakzu shine kamar mangari ko duka kadishu shine suka wakzu kuma duka kadishu shine suka wakzu duka amma duka dai nau'i ne na duka hadattu rihali inda ahmad artaji rida rabbihi min in dihi wa huwa la yujzi la yukhzi e hadattu rihali inda ahmad artaji rida rabbihi min indihi wa huwa la yukhzi hadattu rihali shehu radiyallahu ta'ala yace hadattu rihali na sauke sirdina mun ka in ka janci an sauke sirdi tafiya ta kare kenan hadattu rihali na sauke sirdina inda ahmada a wajen annabi ahmadu artaji rida rabbihi ina neman yaddar ubangijinsa min indihi kuma ta gurin sa nake neman yaddar Allah ina neman yaddar Allah amma fa min indihi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam nake neman samun yaddar Allah din wa huwa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam layi kuzi Allah ba zai tabar da shi ba duk abin da yace Allah maka Allah yi ma zai kaji manya fa eh kwarai kuwa hadattu rihali na sauke sirdina inda ahmad a wajen annabi ahmadu arta jiri da rabbihi ina neman yaddar ubangijin annabi ahmadu yaddar Allah nake nema min indi amma ta wajen annabi fa nake so na sami yaddar Allah kaji fa wa huwa layi kuzi shi ko Allah baya tabar da shi duk abin da yace Allah ya ma Allah yi ma zai shine dai kullun kuntum tahibunallahi ko fattabi'uni hibbukumullah to kaji khadamtu wa shabar ra'su minni fa ansini ati kan wata jizini wazal yawma la tajzi khadamtu wa shabar ra'su minni fa ansani ati kan wata jizini wazal yawma la tajzi to kaji fa khadamtu ya rasulullahi na hidimta maka na zama hadiminka tun ina yaro wa shabar ra'su minni yanzu kuma kaina yayi furfura tsufa ta zo kenan ko fa ansani a cikan ya rasulullahi ko zai yi na koma a cikan ina yantacce ko za a yanta ni amma yawanci yancin nan fa da kake ji shi wala yake cewa yanta shi ana nufin yanci daga shiga wuta al-itqu minan nar kenan kadamtu ya rasulullahi na maka hidima wa shabar ra'su yanzu na tsufa wa shabar ra'su minni kaina yayi furfura fa ansani a cikan ya rasulullahi ko zan koma an yanta ni daga shiga wuta sai da zaka gane kuma yanci ne daga shiga wuta ba wai bautar yake so fa daina ba ka bayinta in wani yaji an ce fa ansani a cikan na koma yanta ni ma'ana wai ya daina bautar ko a'a ba bautar zai daina ba fa ansani a cikan na juya an yanta ni daga shiga wuta ko barkar karatun zai fita wata jizini ya rasulullahi ka saka mu ko kuma wata jizini Allah ya yi min sakamakon wannan bautar wazal yawma a wannan rana la tajzi wata babu wata ran da za ta iya saka mutum in ba Allah ba shine yawma la yawma la wannan la tajzi nafsun annasin shi ako yawwa shine a cikin wata jizini Allah ya yi min sakamako wazal yawma a wannan ranar la tajzi wadda babu wata rai da za ta iya saka wani in ba Allah ba shine yawma la tajzi nafsun annasin shi ako to wannan rana shubra yake nishi kaga ba yanci na cewa ya daina yin bautar ba yawwa alayka salatullahi summa salamuhu alayka salatullahi ma qala qa'ilun nashimu buruqun nasri war rushdi wal fawzi alayka salatullahi salatin Allah tabbata gare ka ya rasulullah ma qala qa'ilu matukar me fadi yace nashimu buruqal nasri mun hango walqiyar nasara war rushdi da walqiyar shiriya wal fawzi da kuma walqiyar cin nasara wallahu ta'ala alam. Insha Allah harfu sadiqo ba za mu tashi harfu sadiqo. Eh,